kura kamu geishi da Asia Asia sarauta ne ki fada Sunan ki mata si ki fada Kuwa tana in ki Asia Sunan ki de zamani Pawe chata kai ki Asia
Another Gbedu from NigerPickup.com.